الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن رانا الجمعة رانا الخميس عند يوم بيرغ وتنزل القاعدة هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم shekara 1444 wanda ya dace da 25 ga watan 5 shekara ta 2023 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu akan mas'ala ta lokutan sallah anan darasi shine darasi na 3 zamu tashi shafi na 5 tahdidu awqatis salah cikin wannan takarda da muka rubuta mai suna ahammiyatu ma'rifati dukhuli awqatis salah to waqtu salati subh idan an ce tahdid daga hadda wato kamar ka ce arrafa kaza mana za a yi bayani na iyakan kowane lokaci tunda an gaya maka lokutan nan akwai lokacin sallah asuba azhar al'asr maghrib isha duk an yi bayani ko to za a yi maka bayani akan iyakan su da haddin su waqtu salati subhi lokaci na sallah asuba wanda sallah asuba malamai sun yi sabani shin wacce sallah ce ta farko a musulunci to wasu na cewa azhar saboda a zahirin wancan hadisi da muka yi satin da ya gabata wanda mala'ika jibril alaihi salam yazo ya nuna wa manzon Allah yadda zai sallah da kuma lokacin kowace to da azhar ya fara amma su malikiya sun saurin jaddada cewa sallah ta farko ita ce sallah asuba su kuma itibaran da cewa ita ce sallah ta farkon yini sai suka dogara akan wannan qala ibnu abi zaidin mai risala kenan rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahma yace fa awwal waqtiha farkon lokacin sallah asuba na muqtari kenan insida'ul fajri ketuwa alfijiri tsagewa alfijiri bullowa alfijiri bayyana alfijiri al-mu'taridi mai gittawa ya yadu bidiya ila haske fi aqsal mashriqi yana fitowa a mafi nisan wato inda rana ke fitowa can ƙasa to ce yake bullowa saboda haka in zaka kalli alfijiri ba sama kake can ƙasa zaka kalle shi ashe kaga in kana cikin gari kana buƙatar ne sai ka ta waje to ne yanzu kana ganin abinda a can ƙasa inda rana yake bullowa ba ka gani to ba a ji min alfijir sama can daidai inda in safiya ta waye kana ganin kololon rana inda yake fitowa to nan ake kallon alfijir in ya fito zahiban yana mai tafiya min al-qiblati daga gabas al-qibla kenan ila dubril qiblati yana fuskantar bayan al-qibla shine zaka ganshi yana yowa yamma kenan har zuwa dai rana ta samu ta fito sai ya bace hatta yartafi'a har sai ya dago fayum sai ya dago sararin samaniya fayum to sai kaga ya ga me sansanin sama gaba ɗaya da bangaren wato kudu da bangaren arewa da kuma tsakiyar zaka ga duka ya game gaba ɗaya amma lokacin da zai fita to ba haka yake ainihin wato fitowa ba saboda yana ƙara yawa ne kuma yana ƙara rufe abinda ake kira da al-ufuq kishin sa ne lokacin sai kaga lokacin da ya fita daidai inda rana ke bullowa ma nan kawai zaka ganshi amma sai kaga yana budawa yana budawa yana budawa sai kaga in ka duba nan gashi nan in ka duba nan gashi nan in ka duba nan kuma gashi nan to shine fayummal ufqa ko fayummul ufqa sai ya lullube ya game sararin samaniya gaba daya kamar yadda muka yi bayani wa akhirul waqti karshen lokacin asuba na muhtarin ta kenan al isfarul bayyin shine bayyana haske na zahiri shine ta yadda kana iya gane abu in ka ganshi idan ka tsinkai abokinka kana iya gane cewa wancan abokinka ne ko kuma in ka tsinke mutum na tafiya kana iya gane namiji ne ko mace to sai an samu irin wannan haske sai ya bayyana idza sallama min habada lokacin da mutum ya sallame daga asuba zaka ga sannan ne wannan hasken sai kaga yana ta bayyana a zaka ga lokacin da zaka fito kaje masallaci to in dai abu ba kusa da kai yake baka iya gane ya yake to shine idza sallama min habada hajibu shamsi to a wannan lokaci akan samu kololon rana ya bayyana to amma bayan shi wancan hasken kenan ya gama abin nan daga gare shi shi al isfarul a'la to sai fituwar rana wama baina hazaini to abin da ke tsakanin wayannan abubuwa guda biyu da wancan lokacin da yayi ma bayani na bullo al fijr da kuma shi al isfaru al bayyin wasu na kiran shi al isfarul a'la to waqtun wasi'un lokaci ne mai fadi mai yalwa kowane kai sallah asuba ciki tayi saboda ba dole ne sai ai sallah asuba cikin dungu-dungun safiya ba bal ma abinda as-sunna a dinga nawawa wani lokacin ai asuba da zaran al-fijr ya kula wani lokaci kuma a dan jikata sai haske ya sauka ya gane ko ina sai da duk inda ijiya kake kai kana iya kallon wannan ayin kuma ka gane wannan abu menene to lokacin sallah asuba ne shine ƙarshen muhtari na sallah asuba ba dole sai an yi ta da dungu-dungun asuba ba to shi yasa ya ce maka waqatun wasi'un in kaga wani yayi kwanci ne sai sannan yayi sallah to karka me karka zarge shi amma wa afdalu zalika to in ka tambaye wanne ne yafi falala mu a wurin mu to sai mu ce maka awwalu farkon sa min babin al-mubadara ila al-khair babin cewa to ana son musulmi yayi gaggawa wajen mi ta alheri to shi yasa sai suka ce to ka zabi farkon kai kuma saboda gudun mantuwa ko wani abu da sauransu to wannan maganar risala ce ka duba ar-risalatu fi fiqh al-imam malik shafi na 19 zaka ga wannan bayani to shi al-fijr din nan da aka yi bayani me ya sifarsa sifatul fajri sifar yadda al-fijr yake yadda in kaje dibin sai za ka yi ka gane shi qala an-nafarawi ba an-nafarafi ba kuskure ne qala an-nafarawi wawun ne rahimahullah الامام النفراوي الله شي مسرحه يace yake cewa wa qawluhu zai sharhi ne ga waccan magana dama mun ce ya rubuta sharhi ga risala mai suna al-fawakihu dawani sharhi ne akan risala da shi al-imam an-nafrawi ya rubuta to ya zai sharhi ka wannan magana yace maganar mai risala da yace min aqsa ko yahtamilu ai bayani akan kaida ta nahwu to yana daukar ta'alluquhu ratuwar jari din nan da majruri bin sida'in bin bin sida'in ya ambaci wannan lafazin mun karanta shi shine bullowa alfijiri ko to yana yiwa waye zama yana ta'alluki da shi saboda masdari ne masdari kuma ya amalu amal alfi'li a ka'ida eh fayufidu annahu yattali'u to in mun ce yana ratayuwa gare shi to sai ya fa'idantar da cewa shi alfijir yana bullowa fi aqsal mashriqi da'iman kenan ko yaushe alfijir yana fitowa ne a ina aqsal mashriqi idan har muka ce fi aqsal fi aqsa yata'allaqu yana koma zuwa ga insida'ul fajr in mun dauka kenan to hakan daidai ne shine zai yi bayani sai ya ce wa fihi nazarun to amma wannan magana akwai abin nazari a cikin ta eh ma'ana ba za a sallama mata ba me yasa li annahu saboda shi alfijr bau shamsi in baka san shi ba shi fa asalin sa fa hasken rana ne wala Allah kila baka san da haka ba to asalin hasken alfijir hasken rana ne wa huwa saboda haka tunda haka ne haka bincike ya tabbatar wa huwa shi alfijir ya tali'u yana bullowa ne fi mawdi'i tulu'iha duk inda rana ta hudu to nan ne shi ko zai fito saboda me hasken ta ne ko ba haka ba kamar da in kai yare fitila daga gidanka to kaga daga gidanka ne hasken zai fito ba daga gidan makwabcinka ba ina fatar an gane to ita kuma rana ya danganta wani lokaci ta fito a gabas maso kudu wani lokaci gabas maso arewa wani lokaci kuma ta fito tsakiyar gabas to duk inda rana ta fito a wannan lokaci ka kamin ma ka dibi alfijiri eh to sai ka kiyaye a wannan yanayi dabra da ina ne rana ke fita in ka ga alfijiri nan daidai tsakiya misali safiya ta waye ka ga rana ta fito nan to ba alfijir bane eh don ka'ida ta bincike ta tabbatar da inda rana ta hudu to alfijirin wannan safiyan nan me nan zai fara fitowa to wannan shine wa huwa shi alfijir kenan taratan wani lokaci aqsal mashriqi yana fitowa ga aqsal mashriqi kamar magana shi malamin risala can kasa kenan daidai tsakiya wazalika fi ghairi zamani shita'i amma wannan banda lokacin hunturu lokacin hunturu rana ba ta fitowa tsakiya to tunda ba ta fitowa tsakiya ko ba zai yi aga alfijiri tsakiya ba tsakiya alqibla an gane to lokacin hunturu ina rana ke fitowa don musan kuna bincike ko ku Subhanallah lokacin hunturu idan rana ke fitowa gabas maso kudu eh nan rana ke fita an gane to dole alfijir can me can zai fito wataratan wani lokaci inna ma yattali'u min al-qibla to ka gani alfijir yana hudowa ne daidai saiti da al-qibla tsakiya kenan amma wazalika fi zamanin shita wannan ba a samu haka a lokacin ne lokacin hunturu lokacin hunturu amma lokacin zafi to wani lokacin tana iya fitowa tsakiya wani lokaci kuma ta fito gabas maso arewa kamar yanzu tana fitowa dai gabas maso arewa to saboda haka can zaka nemi alfijiri kakka neme shi nan tsakiya kakka neme shi nan in ka tashi ka duba ina ka garara to sai mallan yace fal ahsan to abin da yafi kyau a ka'idar nahwu wannan duk yana shayi ne ga maganar mallam mai risala abin da yafi kyau ta'alluquhu shi insida'ul fajr din nan ya zamo ya abin nan kaifi aqsal mashriqi ya zamo yayi ta'alluqi ga bil mu'taridi baga insida'u ba a yayi ta'alluqi da sifa ta ainihin shi al-fajr tunda da yace insida'ul fajr sai ce al-mu'tarid 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 shine wanda ke tasowa haka yana ƙara girma yana fadi to saboda haka fi aqsal mashriqi mafi kyau yayi ta'alluqi da wannan saboda abin da yasa yace yafi kyau kaga aka ce yayi ta'alluqi da shine kenan babu ruwanka duk inda ya hito wannan zai fi zama wa am sawa'un gabas maso arewa ya fito koko gabas maso kudu koko fi aqsal mashriq tsakiya al-qibla kenan to kaga a baka fiqh kuma a baka nahwu to sai fassara maka bil mu'tarid yace ai al-muntashir wanda shine ma'anarsa mai yaduwa fi aqsal mashriqi a can mafi ƙasa da inda rana ke fita mafi nisa wa hadha la yalzamu minhu annahu yattali'u da'iman fi aqsal mashriqi kuma wannan baya lazimta cewa ko yaushe al-fijri fa can ƙasa tsakiyar al-qibla nan ne al-fijri ke fitowa ba haka bane bal yufidu annahu yattali'u min jihati al-mashriqi shi wanda mun kai zai ta'alluqi ne ga al-bil mu'tarid to yana fa'idantar da cewa al-fijr yana bullowa ne a bangaren gabas kawai wa huwa a'am to kuma al-mashriqu a'ammu ma'anan min aqsahu saboda in kace aqsal mashriqi to ka fitar da ainihin kudu maso arewa gabas maso arewa gabas maso kudu duk ka fitar da su abai kace al-mashriq to duk ya shafe su gaba daya to wannan shine dalilin wannan bayani da yake wa idahu hadha ka abinda zai ƙara fitowa da abin nan fili tunda nahwu ne ba kowa ke fahimta ba fiqhu ake yana yawa malamin fiqhu ne bai san eh bai san abin nan ba sai ba lace bari dai a ƙara bai bayani wa idahu hadha abinda zai ƙara fitowa da abin nan fili annal fajra lalle al-fajr huwa kasani dau'u shamsi shi hasken rana ne ba wai wani haske ne daban ba wala shakka annahu tunda hasken rana ne ko shakka babu tabi'ul laha biyar rana ko yake sawa'un tala'at daidai ne ranar ta fito min aqsal mashriqi a mafi nisan gabas aw min al-qibla ko ta fito ne ga al-qibla wa ala kulli halin ka bisa ga kowane hali ya zahabu min al-qiblati yana tafiya daga al-qibla ila duburi ha zuwa bayan al-qibla wa kharaja bil mu'taridi ko to ce wanda aka yi al-mu'tarid to wannan ya fitar da bid'iyya al-fajri al-kazib bil mu'taridi bid'iyya kasance haka mai risala ya fada ko to shine yace wa kharaja al-fajrul kadhib al-fajri na ƙarya ya fita domin shi ga ma'anarsa ga sifarsa wa huwa al-bayadu shi haske ne allazi yas'adu wanda zaka ga yana tasowa sama kazana bisarhani zaka ga shi kamar bindin kirkeci kamar bindin kirkeci karen daji to haka yake da dan tsawo haka kaga shi ba al-mu'tarid bane amma shi al-fijr na gaskiya to yaduwa yake yana kokarin game wato a can kasan gabas gaba daya an gade ko al-mashriq gaba dai tunda an ce al-mashriq na al-mashriq ce na al-mashriq ne nan ma al-mashriq ne duka bangarorin nan guda uku kowannan su al-mashriq ne to shi al-fijir na gaskiya kokari yake zaka ga duka ya mamaye abin nan za ka ganshi yana tsawo haka yana kokarin rufewa sabanin shi na ƙarya kai zaka ganshi ya taso sama kamar hasken fitila zaka ga yayi tsini ya taso haka sama sai ce waye tanarra'u ko daqiqan kuma shi wannan makarecin alfijiri saboda bai hana cin abinnan abincin sahur ko bai wajabta sallah to shi babu wani abu na hukunci na addini da yake ratayuwa a kansa daqiqan kuma zaka ganshi sirri to shi sa wani lokaci in mutum ba ma ya abinnan bai ma iya gane shi ba kuwa ba kasafai mutum ke gane shi ba sai ce ghairun muntashirin kuma baya yaduwa haka a kwance sabanin wancan na gaskiya saboda haka shi kawai zaka ga ya taso ya tasa'ad yana yiwa sama to wannan ana gaya maka siffa shi ne saboda in ka je dubi ka ganshi to ka san cewa baka ga alfijiri na gaskiya ba fa hadha la hukuma lahu to wanga alfijir mai wannan siffa ba ya da hukunci wal hasilu mala yace kai ga dai karin bayani abinda yake tabbatacce annal fajara haqiqa alfijr ma'anahu ma'anasa albayadu kawai haske wa yatanawwa yana kakkasuwa ila kadhibin akwai na ƙarya shi yake fara fitowa kuma in ya fito baya jimawa wa sadiqin akwai kuma mai gaskiya shi ke jimawa kuma shi hukunci ke ratayuwa a kansa na azumi da kuma sallah wakilahuma amma haka sani dukkansu su biyun da na ƙarya da na gaskiya min nuri shamsi dukkan wai duk shirye-shiryen fituwar rana ne gaba ɗaya hasken da su illa annal kaziba sai dai shi alfijin na ƙarya wanda ke fara fituwa layan ta shiru in kana son ka gane shi ba watsuwa yake yi ba me yasa liddiqatihi saboda zaman sa sirri ba ya da girma kuma wayan qati'u bil kulliya kuma in ya tashi lokaci dai zai gushi gaba dai sai ka duba sai ka ga ma wurin ma duhu kake gani amma lokacin da ya fito zaka ga alamun haske amma yana bacewa kuma zaka ga duhu to daga nan ba za a ji ba zaka ga alfijiri na gaskiya shi kuma ya bayyana idza qaruba zamanu sadiqi yana bacewa lokacin da na gaskiya yake kusan fitowa shi kuma wasadiqu alfijiri na gaskiya yanta shiru yana yaduwa liqurbiha saboda yana kusa ga rana shi kuma wancan bai yaduwa saboda mi yana nesa ga rana shi na ƙarya to kaga dalili wa ya'ummul ufqa to shi na gaskiyan nan sai kaga ya game sararin sama gaba dai da kudu maso abin nan gabas maso kudu da gabas maso arewa to wannan dogon bayani ka koma al-fawakihud dawani juz'in sa na biyu shafi na 448 akwai bayanan da ma bamu kawo ba an takaita ni to wannan duka abin da ya shafi sallah asuba ko saboda haka mun ji lokacinta na muhtari daga littafin ar-risala mun ji kuma ƙarshen sa sa'annan kuma lokacin nata yana ta'alluki ne da alfijir mun ji sifar sa mun ji ya yake fitowa ko hatta ma lokaci ma yakan bambanta wajen fituwar sa tsakanin sanyi da kuma zafi ko yawwa da kuma damana duk da dai duka ana haɗe ta da lokacin zafi din to wannan kenan sannan mun ji cewa kashi biyu ne akwai na ƙarya mun ji sifar sa kuma bai da alaka da tabbatuwar wani addini ko wani hukunci na addini sannan mun ji na gaskiya shi ma mun ji yawa saboda haka in ka tashi riba alfijir to yanzu ka ji yadda ake riba alfijir kuma ka ji sifar sa ta yadda in ka ganshi zaka iya gane shi to sai waqtul zuhur su malaman malamai abin da yasa suke fara kamar shi in ka koba can cikin ar-risala to zaka ga da lokacin sallah asuba ka fara saboda ɗaya daga cikin wancan dalilin da na faɗa a ɗazu su a fahimta su ita ce sallah ta farko na biyu kuma za daga cikin salloli masu ishkali wajen tantance lokaci da abin da yake da matukar muhimmanci tunda shi kaga yana ta'alluki da azumi da kuma sallah gaba ɗaya to abin da yasa ake son ka san sifar sa in ka tashi neman sa sai ka yi kokari ka neme shi saboda da ya bayyana to kuma haram ne a ci gaba da abincin sa to kaga yana da matukar muhimmanci ga ladani dan in idan ba kai kira ba an gane kuma wasu masu rauni sun dogara ga kiranka suka yi ta ci abincinsu ashe alfijir ya bayyana kai kuma jahilcinka ya sa baka gane ya bayyana to alhakinsu yana kanka in kai sun ka dogara gare ka ko ba haka ba haka kuma in bai fito ba kai kira kai yanke musu can abinci to shi ma alhakinsu duk wanda azumi ya wahalasu a ranar nan to alhaki ne yana bisa kanka tunda kaga da ya ji ladan ya yi kira sai yi sai ya tsaya to shi yasa wajibi ne ga ladan ya san da haka to abin da ya shahaya agogo da sauran abubuwa kuma ai bayani wancan karatu ba aiki da agogo sai in ya cika sharuɗa guda biyu ya zama babu da yana aiki wato ba tare da wata kowace irin matsala ba na biyu kuma ya zama an gina shi akan hisabi na falaki sahihi ta yadda ka je ka bincika lokuta daban-daban ka ga cewa lallai agogon nan yana tafiya akan tsarin lokuta to wannan kenan amma in ba haka ba ba a hujja da agogo a nan mai ake tunda na'ura ce tana iya samun me yi ake yi ana bincikawa kar ka ajiye agogo shikenan wai tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan wai da shi ka dogara aiki na'ura ce zaba zure tana iya samun me matsala kamar da kai ma ba lallai ba ne tun daga farkon azumi har ƙarshen sa baka samu wata matsala ba to haka abubuwan suke to waqtul zuhri sai lokaci na biyu sai mu karanta wannan sadara biyun da rabi sai mu tsaya nan saboda bayanin da zai biyo ba yana da fadi sai mu bar shi a wani sati waqtul zuhri lokacin sallah azhar qala ibnul arabi al maliki ibnul arabi al maliki ya fada akwai ibnul arabi Al-Hatimi to wannan shi sufi ne ba malamin shari'a bane malamin haƙiƙa ne to amma wannan malami ne na shari'a ya ba da gudunmawa sosai kuma ba maliki ne rahimahullah Allah shi masa rahama yace fa amma waqtul zuhri amma lokacin azhar fa huwa zawalu shamsi shine gushewar rana karkatawar rana dagawar rana ko ce irin Hausa dai ka fassara an kabidis sama daga tsakiyar sama tunda in ta fito daga gabas kaga tana yowa ne yamma kamar yadda muka karanta dazu ko to daga zaran ta kawo tsakiya to daga nan sai zawali in tana tsakiya a zahar ba ta yi ba na ba tar an bayyanta sai ta gusa ta dan gangara ka dan tayiya ma to tsiyar da ta dan juya ma tsakiyar sama shikenan azhar taimi tai shine cewa akhiru waqtiha ƙarshen lokacinta almustahabbi wanda aka so an yasira wato yana nufin muhtari an yasira zillu kulli shay'in mithlahu shine inuwa komai ta zamo daidai da tsayin sa ta dan adam ce ta dabba ce ta icce ce ta gini ne komai amma fa ba'da allazi zalat alaihi shams sai an cire inuwa da rana ta yi ne ta yi zawali a kanta saboda matukar rana ta fito daga ainihin gabas ta yoyamma to inuwa rabuwa take lokacin da rana ta fito in ka duba inuwa ka zaka ganta sai a hankali kila ta ninka ka so dawa ko to idan ta dinga gangarowa tana yowa yamma ita kuma inuwar na rabuwa to haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya inuwar ba za ta daina rabuwa ba sai ta kawo tsakiya ita rana tana kawowa tsakiya to inuwar ita ma za ta yi tsaye to wannan shi ake kira da waqtul istiwa wanda wasu malamai suka ce nafila ma ba a yi wannan lokaci shi ake kira da waqtu al-istiwa ma'ana lokacin da rana ta daidaita na tafiyan da take yi tsakanin inda ta hito kamar yanzu kenan an kaddara ta yi rabi na batar an gane to wannan ino da ta yi tsaye a wannan lokaci ita ake kira zillul zawal to akwai ta saboda haka in ta gurgusa inuwar ba ta roshe ba ci gaba na za a yi ka gane inuwar ci gaba na za ta yi yanzu lokacin za ta juyo ita wannan inuwar da rana ta yi tsaye a kanta za ta koma gabas ya danganta daga yanayin da ake ciki wani lokacin ta koma gabas daidai wani lokacin kuma ta koma ainihin gabas maso kudu wani lokaci gabas maso arewa za mu zo mu yi bayani nan gaba a gane to wannan inuwat da ita rana ta zo ta yi tsaye ita ma inuwat ta yi tsaye ita ake kira zillul zawal to in ka zo za ka fitar da ƙarshen muktari na sallar azhar sai ka cire wannan inuwat ma'ana ba za ka auna da ita ba wajen kwatanta tsayin inuwar komai an gane? To amma akwai matsala ita wannan inuwar ba koyo shi ake samun ta ba shine babban iskali akwai lokacin da zaka neme ta karasa kuma ga ranar ta yi zawali to shi yasa sai malamai suka dora ka'ida da sauran abubuwa wanda shi zamu zo mu yi bayani nan gaba akwai yankunan da ba koyo shi ake samun ta ba kamar munan Najeriya wasu ƴan watanni ne ake samu wasu watanni ba za a same ta ba to kasantuwar samun kanka cikin yanayin da babu zillul zawal to shi yasa sai malamai suka kawo maka wani dawabit wata formula in ka kiyaye ta to shikenan ka riga ka yi da ita za ka aiki lokacin da babu zillul zawal to da yawa wasu malamai nan sun ka samu matsala wajen tantance zillul zawal wasu sai su dauka kamar nan Najeriya ana ba haka bane ko tun daga Niger, Najeriya irin su Ghana da sauran dai ƴan kasashen nan makwabtanmu kusan wata biyar ma ba mu da zillul zawal ta kusan rabe shekara kuma ka gane azhar cikin su to shi kaga akwai buƙatar a nemi malamai nan waɗanda za su yi aiki su ne masana ilmul falak da hay'a to su za su zo su tantance mana ya za mu yi mu gano rana ta yi zawali saboda in kai amfani ka kalle ta sama ana ya samu matsala wani lokaci ana ya samu hazo ranar ta rufe ko ruwan sama ko wani abu wanda ya kama da wannan ko kuma ya zanki lama kana rayuwa inda ma babu ranar duk wadanda abubuwa ana ya samu to malamai ba su bar komai ba sai da suka yi bayani alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu Allah ya samu gani to wannan shine takaitaccen bayani akan zillul zawal da fatan kowa ya fahimci abinda ake nufi da zillul zawal ko zillu nisfin nahar kamar da suke kiranta ka bashi mai ar-risala eh to wannan magana intaha ga duba al-masalik fi sharhi muwatta'i fi sharhi muwatta'i malikin sharhi muwatta'i sunansa al-masalik mujallal juz'i na 1 shafi na 378 zaka samu wannan tarifi da yayi anan insha Allah to sai mu bar shi nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته